Shuddle it up and baby do ba ya down. Shuddle it up and up 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 do do ba ba da ba ba wind do da. Bum ba do 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 day do do day. Bum da do do day do do day. Shuddle it up and baby do ba ya do 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 da. Biddle do 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 da ba do ba ba do ba ba da ba do do ba ba da ba wind do ba do ya. Shuddle it up and up 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 do do ba ba da ba ba wind do da da. Bum da 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 da